demokradiya a yau. Yakin shirin wa yake da gaskiya ne game da makomar Ibrahim Magu bangaren zattaswa ko majalisa? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masarar assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba a Najeriya, majalisar dattijan kasar ta yi barazana ko kuma ta ayyana cewa ba za ta ci gaba da aikin tantance waɗanda ɓangaren zattaswa ta miƙa mata ba, har sai sashin zattaswan ya mutunta ƙin amincewa da Ibrahim Magu a zaman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato EFCC. Ga shimfiɗar da Nasir Adamu Ilikaya ya haɗa mana.
Senate do suspend all issues relating to confirmation of nominees.
Majalisar dattawa daga yanzu ta ɗauki matakin dakatar da tantance duk wasu mukamai da sashen zartarwa zai turo sai an warware takaddamar hurumin tantance naɗa mukamai kamar yadda yake ƙunshe a tsarin mulki. Sanata Dino mai laye ke magana gaban majalisar dattawa bayan gabatar da sunan Laraba Jabiya Mila da muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo yayi don a tantance shi ya zama babban daraktan hukumar kula da tace ta ƙasa. Dino ya ƙara da cewa zama wajibin muƙaddashin shugaban ya aiwatar da matsayar majalisar ta ƙin amincewa da tantance wasu mukamai, misali na muƙaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magu.
I want our prayer to all the acting president to withdraw his earlier statement that the Senate doesn't have power. No, wait, excuse me. He should
Nan kuma Sanata Kabiru Marafa ne ke buƙatar muƙaddashin shugaban ya janye kalamansa na cewa ba ma buƙatar tantance Magu daga majalisar da biyo bayan ra'ayin lawyer Femi Falana tun daga wannan mukami da aka turo da yi kama da na EFCC kuma ana buƙatar a yi tantancewa.
Kaga an ce shari'a tsakanin hankali, ni ba lawyer bane, ban yi karatun harkoki na shari'a ba, amma gaskiya kaina ya ɗaure domin ina ganin da ya kamata idan wancan magana yanda take haka nan shi mataimakin muƙaddashin shugaban ƙasa ya yarda da ita, to da wannan ma suna da bai kamata ya kawo shi ba. Ya cewa ya tsaya akan wancan magana wanda ya yi.
Maraba ya ce don wannan matsaya ma har sauya masa kalamai aka yi kan yunkurin nada shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ya zama muƙaddashin shugaba. Abinda na ce majalisa san ba ta da hurumin nada wani ga sashen zattarwa. Haka nan shi ma sashen zattarwan ba shi da ikon nada mukamai a sashen majalisa.
Ba kamar ma kamar sashe na shari'a ba. Sashe na shari'a shugaban ƙasa yake nada majalisar tantance. Amma shugabancin Najeriya mutane suke zaɓen shugaba da mataimakin shugaba.
Yan majalisan nan da yawa wasu suna ganin kamar ba a mutunta su. An zaɓe su su zo su yi aiki amma kullun abu ya faru a gwamnatin Buhari sai a ce kaga ƴan majalisar nan ne suke kawo matsala.
Ai ba a magana haka kawai. Akwai abubuwa da yawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tura musu sun yi rajata saboda biyan buƙatan kansu.
Ba su da iko su ki amincewa da abin da ya tura musu?
Suna da iko amma gaskiya akwai wani abubuwan da ba su da iko.
Kamar
takaddama da suke akan maguna. Shi magu me ya yi musu wanda suke ta cewa dole sai magu ya tafi sai magu to ina zai ce su me suke yi.
Muryar da kuka ji a ƙarshen rahoton Nasiru ta ɗan siyasan nan Abubakar Shehu Giyade ne. Na tambayi barista Modibo Bakari shin me tsarin mulki ko dokokin ƙasa suka ce ne game da nadawa da hurumin tantance shugaban wannan hukuma ta EFCC?
EFCC wanda ake sani da Economic Confirmation Clearance Commission. An kafa ta ne a ƙarƙashin dokar da take cewa EFCC Act na 2002. To a cikin wannan sashi biyu na wannan dokar an nuna idan za a kafa akwai yadda aka sa shugabanci na wannan wurin a kan chairman na commission. Shugaban ƙasa ne yake da wannan power na wato iko na nada wannan shugabanci wurin a matsayin chairman kuma zai kai majalisar dattabai su je su tabbatar. Amma kasan confirmation daban da approval a ƙarƙashin doka. Matsalar da ake samu shi kuma tsarin mulkin Najeriya yana da wani sashi na 171 wanda yake nuna kaman appointment na extra ministerial department wanda ake gani ita hukumar EFCC tana ƙarƙashin wannan extra ministerial department wanda aka bada wannan
matsayi da muƙaddashin shugaban Najeriya ya ɗauka na cewa ba tilas bane sai an samu amincewar majalisar dattijai kafin wanda yake rike da wannan mukami ya ci gaba da rike wannan mukami. Na fahimci ka abin da kake cewa kenan, in kuma haka ne a wani bangare na tsarin mulki ne ba da wannan iko?
A tsarin mulkin Najeriya babu wannan iko kwata-kwata. Haka majalisa ba ta da wannan iko a tsarin mulkin Najeriya. Kuma tsarin mulki na daga sashi har zuwa sashi na 320 wanda shine ƙarshen sashi kenan a cikin na tsarin mulkin Najeriya. Babu inda aka nuna majalisar dattabai tana da iko na iko rashin fi a kan wannan, babu ma batun zancinta gaba ɗaya domin inda tsarin mulkin Najeriya ke bukata na wani abu za a yi shi yana fitowa dan raya fara ga yanda ake yin sa ko kuma zamayin abu to tunda bata fada haka ba to sai aka dauka tsarin mulkin Najeriya kuma bisa ga sashi na daya karamin sashi na uku shine ke riga kowace doka a Najeriya to da haka tunda bata fada haka ba to ba ta bukata kenan da shine kenan dokar tsarin mulkin Najeriya ba ta bukatan ya tabbatarwa ko makamancin haka na majalisar dattawa don haka babu ma bukatar wannan tunda wannan hukuma an dauke ta gargashin abin da ake kira extra ministerial department ne to a wannan ne ba suke shikara wato bangaren zartarwa na gwamnati suke dogarowa to a sai suna duba kuma tunda tsari mulki bai fada ba don doka ta kasa wadda ta kafa hukumar EFCC ta fada dole sai an kai ba ya zama tilas bane to amma ni ina gani a to kada ta kafa EFCC da kanta tana da matsala ne
to
tana da matsaloli da yawa
amma barista Modibo tambaya ta ita ce bangaren zattasuwa ta je gaban wannan majalisa ta gabatar da sunan Ibrahim Magu Hasobi tana neman majalisa ta amince da shi majalisa Hasobi ta ki amincewa da shi daga baya kuma yanzu bangaren zattasuwa ta juya ta ce a ai majalisa ba ta da hurumin in haka ne dan me tun da farko majalisa bangaren zattasuwa ta gabatar da sunan sa in dai majalisa ba ta da hurumin tantance shi
idan doka bata ba da umurni na yin abu ko bata ba da abin da don kana yin sa ba bisa doka ba zai sa abu ya zama doka ba ko kuma amintacce a wajen doka ba yawan yin abu ko ka taba yin abu ba zai zama da abun doka ba amma kuskuren da bangaren zattawa suka yi ta yi suna ta dogarowa akan sashi na biyu na dokar ta kafa hukumar EFCC wato Economic and Financial Crimes Commission Act na 2002 suna dogarowa wannan sashin ne suke kaddamar da shi ba su koma suka yi nazarin tsarin mulkin Najeriya ba to tunda suka riga suka fara za ka kai sunan shi a tabbatar da shi din ba saba ma doka ko wata doka aka yi ba dai bisa ga doka ne aka yi domin dokar da ta kafa wannan hukuma tana da iko ta nuna kuma duk hukuma da aka kafa dokar da ta kafa tana da iko ta nuna ga yanda za a yi na nadinadin mukamai da kuma ayyukan mutane da kuma sauransu da aka dokar ba ta saba doka ba don an yi amma kuma in ba a yi ba aka koma aka fake akan tsarin mulkin Najeriya to dole sai a kaddamar da gyaran wannan dokar domin ita ma dokar an kafa ta ne a bisa ga dokar wato iko da ake da shi na tsarin mulkin Najeriya
ganin inda aka kai kan wannan matsala kuma ganin mataki da ita majalisar dattijai ta dauka game da naɗe-naɗe da za a turo mata nan gaba ta yaya za a warware wannan matsala
to yanzu tunda kowa ya dauki
matsayi
daban to kuma aka gagara samu jituwa a tsakanin su akan wannan maganar ba kuma ita majalisa na dokoki ba ta da iko ta ce sai a saukar da mutum don har yanzu ba a ce ya zama tabbatacce bane yana da riko ne yake yi to riko kuma ba a nuna ga lokacin da riko yake karewa ba amma wani da za a yi a warware wannan abu sai an ji an nemi fassarar da kotu zai iya bayarwa akan wannan magana duk sai an nemi fassarar kotu
wa zai so ma tafiya kotu na ga wasu sanatoci na cewa in bangaren zattasuwa bata amince da abinda majalisar dattijai ta yi ba ta tafi kotu ita majalisa ba ta iya zuwa kotu ne
duka kowane bangare na iya zuwa kotu duk wanda ya ga dama in jire dai kawai duk wanda ya riga ya je kotu to ɗayan ba zai je kotu shi kuma daban ba in bangaren majalisa suka je kotu to dole sai wannan su saurara in ko ba nuna wai wanda ya je kotu ko ya riga zuwa kotu shike da gaskiya ko rashin gaskiya ba shi kuma wani bangare daban don haka duk wanda ya je kotu ba ma majalisa ko bangaren zattara ba ko ma wani wanda yake da haƙƙi a cikin hukuma yana iya zuwa kotu ya nemi bayani in har zai nuna yana da hurumi kuma da dalilan na hurumi wannan kuma wani bangare na doka na sashi ne na ilimin shari'a to amma dai ba a ce ga wanda zai fara zuwa kotu duk wanda ya je kotu daidai ne don fassara ba ta canzawa kuma waye ne ya je
masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasira da Muhli Kaya da barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.